wasu magidanta da iyalai da na zanta da su akan wannan biki sun bayyana mani ra'ayoyinsu kamar haka.
My name is Abdul-Jalil. Inshallah, let's say tomorrow now. All the good day. Inshallah, don't buy them.
Yace na bar komai ga Allah ko da yake na tanaji duk wasu abubuwa da ake bukata ni har kuma na sayi kayayyaki ga ƴaƴana duk da cewa dai ana fuskantar matsalar tattalin arziki a ƙasa.
A sunana Suleiman Ibrahim. To da farko dai zamu godiya ga Allah da ya kawo mu wannan lokaci kuma a gaskiya ba za mu ce mun samu matsaloli sosai ba sai dai abin da ba a rasa ba saboda ƴan kasuwa sun yi kokari ya nasu amma akwai wasu ƴan kayayyaki waɗanda suke sun sauka muna akwai kuma waɗanda a gaskiya ana neman su ƙara taimakawa su duba a magidanta ga halin da ake ciki yanzu.
Ni ba mu da zance sai ce alhamdulillah tunda ke mun gode Allah mun sai dan ce ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce fa ko bayan Allah.
To ko ina dalilin wannan tsada na kayan masarufi a kasuwanni tambayar kenan da na yi wa wani dan kasuwa.
Al-sunna mala isurabu. To ai shi nama ka san abubuwa ne mai tsada mi dama su mutane suna ganin cewa kamar shi nama ba wai laifin mu bane laifin gwamnatin ne domin su ne basu saka muna abubuwa ne da ya kamata yi ta ba in mun daga ta yanda gwamnatin take tafiya ba za mu rangwanta ba amma mu muna ainihin bakin kokarin mu ne akai.
Bikin sallah karama ko sallar fiddakai kamar da aka sani biki ne da ake gudanar da shi bayan kammala azumin watan Ramadan kuma kamar kowace shekara malamai a bana ma ba su kasa a guyo ba wajen kira ga ƴan kasuwa su duba wannan wata na Ramadan mai shudewa domin samun lada.
Sunana Salisu Abdullahi. Ya kamata a ce al'umman musulmi a daidai irin wannan lokaci wanda yake lokaci ne na bukukuwa na sallah ya kamata al'umman musulmi su sauƙaƙa yayin da aka samu cewa wannan biki ya karato saboda ƴan uwa su kasance su ma sun yi tarayya cikin farin ciki da annashuwa a daidai lokacin da yake masu yalwa wanda Allah ya hore musu arziki suna jin daɗi suna murna. To a samu cewa su ma masu rauni suna samun irin wannan farin cikin ta hanyar samun komai a sauƙaƙe.
Yanzu dai a yanda jama'a ke fatan Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa wani fata da suke gabatarwa ga gwamnatin tarayya da ma na jihohi shine kaucewa ɗaukan alhakin ma'aikata da sauran jama'ar ƙasa da ko da yaushe ake shafa roman mulkin demokradiya kafin zaɓe.
Kafin ya ci firin murya Amurka daga Lagos.